الحمد لله حمدا دائما وكفى، شكرا على طيب جدواه الذي وكفى، أحمده تعالى حمدا حمدا، وأشكره تعالى شكرا شكرا، وأذكره تعالى ذكرا ذكرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى، وذريته المباركين ثناء ومجدا، وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووددا، وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ɗan’uwan musulmi barka mu da saduwa a cikin wannan yammaci na biyu ga wata Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya yi da hudu ga watan hudu miladiyya annabi Isa alaihi salam shekara 222. Da fatan ɗan’uwan musulmi ba mu manta ba kasancewar a cikin wannan masallaci mai albarka muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma Masjid Abi Huraira radiyallahu anhu, wanda yake wannan unguwa ta kai Goma Street a cikin wannan gari na Abuja, Nigeria. Ba dan komai ba sai dan tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka, wanda idan ba a manta ba jiya mun karanta aya ta 7 a cikin Suratul Munafiqun, wanda insha Allah ta'ala yau za mu tafi aya ta 8, wanda amma kafin nan za mu yi bayani a takaici dangane da ayat da muka karanta jiya, wanda Allah subhanahu wata'ala yake labarta mana wani sha'ani daga cikin halin munafikai. Yace humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Allah ce walillahi khazainu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun. Ubangiji ta'ala yake cewa humul ladina yaquluna, su ne munafikan nan su ne waɗanda suke cewa la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi, kada ku ciyar da dukiyarku ga waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta yanfaddu hadithum wadi. Sai Allah ce walillahi khazainu samawati wal ard, Allah madaukakin sarki shine yake da tafkokin sammai da ƙasa. Walakin al munafiqina la yafqahun, sai dai munafikai ba su fahimta ba. Idan aka ce mutum baya fahimtan abu, ana nufin da hiki da jahili kenan. To Allah subhanahu wataala yana jingina rashin fahimta zuwa ga munafikai, saboda kasancewar kwakwalwarsu ta riga ta toshe, ba sa neman ma su fahimta. Shi sa Allah madaukakin sarki bai ba su daman ma da za su fahimci addinin Allah ba. Ina ba ta mana fahimta a cikin zancensu a zahirin magana cewa la tunfiqu ala man 'inda rasulillah, wanda mun faɗa hadithun Zaid bin Arqam, wanda ya faɗi wannan magana shi ne Abdullahi bin Ubay bin Salul, wanda hadithi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari 4900, hadithin ya kara tabbata 4901, hadithin ya tabbata a cikin Sahih Muslim hadithin 2772, ya tabbata a cikin Sunan Tirmidhi 3014, hadithin ya tabbata a cikin Muslim da Imam Ahmad bin Hanbal hadithin 1019285, 1019295, 1019333, da hadithin 1019334, wanda Abdullahi bin Ubay bin Salul yake cewa la tunfiqu ala man 'inda rasulillah, kada ku kuskura ku dinga ciyar da dukiyarku ga waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku saurara ku ce, an tafi yaƙi ne, da aka je wajen yaƙi ai akwai wanda zaka gan shi yana da guziri mai yawa, akwai wanda kuma guzirin shi ya ƙare. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je abinci ya ƙare, ana cikin tsananin yunwa, sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya koma gefe ya tara sauran munafikai 'yan uwansa, sai ya ce musu, kar ku kuskura ku dinga ci da dukiyarku a wajen waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na mutanen da suke ahlu suffa da mutanen da suke al-a'raf, larabawan ƙauye waɗanda sun zo domin su fahimci addinin Allah ne. To zaka samu mutum ya baro garin shi bai da kokobo bai da kosifi, yana tunanin tunda idan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu hannu da shuni waɗanda za su zo da dukiyarsu domin a taimaki addinin Allah. Mun gane? To Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya ce, kada a dinga ciyar da dukiyar. A zahiri za ka ɗauka cewa baya so a ciyar da dukiyar, kada ta ƙare a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ta ƙare a wajen waɗanda za su zo suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce za a ba su kuɗin, ai kuɗin kaman zai ƙare kenan. To gwara a bari idan manzon Allah baya nan, a idan su sahabban ba sa nan, sai a tara kuɗin ma manzon Allah shi kaɗai. Amma kun san me yake nufi a cikin zancensa? abin da yake nufi a cikin zancen shi shine idan sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ta kama su ba a zuwa a taimake su a gaban manzon Allah sai idan sun koma gefe idan ba ka tare da manzon Allah za a ba su kyautan kuɗi idan ba ka tare da manzon Allah za a ba su kyautan dukiya za a ba su kyautan raƙuma za a ba su kyautan dokuna amma idan suna tare da manzon Allah ba za a ba su ba gobe za ku zo wajen shi ba za ku zo ba to dalilin kenan hikima ta cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi kenan idan ana ciyar da dukiyar ga waɗanda suke tare da manzon Allah a gaban manzon Allah to gobe ma za a dinga samun tafifin mutane suna zuwa suna karɓar addinin Allah mun bayyana amma idan ba a bada komai sai idan mutum yana can yana yawon sa akan titi a neme shi a bashi taimakon kuɗi to kaga kenan mutum zai ce a bazan dinga zuwa wajen shi ba domin idan na je wajen shi ma babu abin da zan samu mun bayyana wannan shine ma'anar yadda aya take Allah madaukakin sarki yace to ku saurara ku ji mana walillahi khazainu samawati wal ard walakin al munafiqina la yafqahun munafiqai ba sa fahimta ne kawai inji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace la yudrikuna daqa'iq al mudarakati wa khafayaha su munafiqai ba sa iya fahimtan yadda komi kankancin abu na fahimta ba sa iya fahimta komin yadda abu ya kasance in ya buya ba za ka iya ganewa ba amma yanzu za ka iya samu mutumin da yake da basira wallahi ko kaucewa kai ka fata magana zai iya gano ina kashi haka ne to su munafikai ba su da irin wannan fahimta saboda kasancewa kwakwalwarsu ta cika da hayaniya ba sa ma son su fahimci addinin Allah saboda munafurci ya yawaita a cikinsu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana to yau kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kara ci gaba da wani sabon zance domin ka gano halin munafikan ba guda ɗaya bane sai Allah ce
yaquluna la'irja'na ila
Ubangiji ta'ala yake cewa yaquluna la'in raja'na ila al-madina munafikan sai suka ci gaba da cewa la'in raja'na ila al-madina idan mun koma garin Madina la yukhrijanna al-a'zz minha al-adhall wanda yafi buwaya wanda yafi matsayi wanda yafi karfi zai fitar da kaskantacce daga cikin garin Madina ina fata mana fahimta munafikan nan sai suka ci gaba da fadan wannan zance da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zz minha al-adhall sai Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi Allah shine yake da izza shine yake da buwaya shine yake da rinjayi shine yake da karfi wa rasulihi fa haka nan kuma manzon ka sune suke da irin wannan karfi walillahi al-izzatu wa li rasulihi sai Allah ce walil mu'minina haka nan mu'minai walakin al-munafiqina la ya'lamun sai da su munafikai ba su da ilimin komai nan an ce ba su da ilimi can an ce ba su fahimta ai kaga karshen jahilci kenan ubangiji ta'ala yake cewa yaquluna la irja'na me yasa a cikin wannan ayan ba a ce wa yaquluna ba wannan istijnabun thani wannan wani sabuwar magana ce ake faɗa maka domin ka gano wato at-ta'addud wa at-takrir yawaita maganganu da suka yi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah subhanahu wa ta'ala annabi yace yaquluna sun ce duk da ai a baya an ce yaquluna ko la tunfiqu ala man inda rasulillah to nan ma sai aka ce yaquluna me yasa aka fadi can yaquluna nan ba a kare cewa wa yaquluna ba malamai suka ce saboda maganganun nasu ya yawaita idan maganganun suka yawaita ba sai an ta kara cewa sun kara fada kuma sun kara fada sai dai a ce sun fada ba za a kara cewa kuma ba za a fada wannan ba ina fata mana fahimta saboda maganganun nasu maganganu ne waɗanda suke munana sannan inji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yake cewa yaquluna la in raja'na suna cewa idan mun koma garin Madina sun kawo shi a fi'ili mudhari yana nuna present tense ne yanzu ake yi yaquluna suna cewa me yasa aka ce yaquluna malamai suka ce istihdari hadati al-ajiz ana so kai da ake gaya maka zancen ka dinga jin kaman zancen yanzu ake faɗa kuma ka dinga jin mamakin abin da suka aikata mun fahimta shi sa Allah ce yaquluna la in raja'na ila al-madina idan mun koma garin Madina la yukhrijanna al-a'zz wanda yake mafi buwaya wanda yake mafi karfi zai fitar da wanda yake shine mafi kaskanci daga cikin garin Madina wai abin da yake nufi a wannan waje yana nufin manzon Allah shi da sahabbansa su ne kaskantattu shi kuma tunda su ne yan gari su ne waɗanda suke masu daukaka
kaman hadithin Zaid bin Arqam ya tabbata sahih Bukhari 4400 kamar yadda na faɗa kan 4300 haka nan cikin sahih Muslim 2772 da kuma sunan Tirmidhi 3014 da musnad Imam Ahmad bin Hanbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Zaid bin Arqam ya faɗa tun fita wajen yaki ne sai shi Abdullah bin Ubay bin Salul ya faɗa wa sahabbai waɗanda suke wato munafikai waɗanda su ba sahabbai bane a zahiri wannan shine magana mafi inganci a wajen malaman tafsiri duk wanda ya kasance munafiki to ba sahabi bane tunda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin munafikin kashi biyu ne akwai al-kufr al-akbar akwai al-asghar wanda malamai suke cewa shine al-kufr al-i'tiqadi akwai kuma al-kufr al-amali kafirci wanda yake mafi girma ko kuma kafirci wanda yake na kujiri na zuci wannan kafircin nasu na kujiri ne a zuci zuciyar bata kan Allah zuciyar bata kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'amali shine munafiki shine kaman mutun ya dinga dan hada wato ya dinga dan kokarin yin aiki yana nuna wa mutane shi mai kaza ne wannan al'amali ne la yukhrijul insan min al-milla baya fitar da mutun daga cikin wajen addini amma wanda yake fitar da mutun daga cikin addini shine irin wannan munafikin da mutun zai zo a zahiri ya dinga nuna wa shi musulmi ne kuma a batini shi kafiri ne to shi sa su waɗannan gungu na munafikai suna nunawa cewa su ne masu ɗaukaka wanda suke masu kaskanci su ne mutanen wato su ne waɗanda suke sahabban manzon Allah da kuma shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba zai fahimci ayar ya take ba dalilin da ya sanya shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yake cewa idan an koma garin Madina masu ƙarfi masu buwaya za su fitar da kaskantattu daga cikin garin Madina wai dalilin shi ne da aka je wajen yakin kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari 3518 haka hadisin ya ƙara tabbata 4495 4497 haka nan hadisin ya tabbata hadisin a cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisin ya zo hadisi na 4500 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je wajen yakin abin da ya faru shine shi Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da tawaga ta munafikai hankalin ya tashi sai wani mutum wanda yake dan garin Madina da shi da mutumin da yake cikin garin Makka sai aka samu jayayya kun san idan an samu jayayya musamman yanzu misali a ce wannan mutumin an haife shi a garin Kano yawanci zaka samu mutane wanda shi in dan gari ne baya son bako daga bako yayi magana sai ce kai gafara mu ne masu gari kai ba dan gari bane ai ana son haka ko to abin da ya faru kenan sai shi Abdullahi bin Ubay bin Salul lokacin da shi wancan mutum ba an fare mutumin garin Madina da al-Muhajir wanda ya kaura sai shi wanda ya kaura daga cikin garin Makka zuwa garin Madina sai suka samu jayayya da suka samu jayayya sai shi wannan ba an fare ransa ya baci a kan abin da aka faɗa sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ce kale shi la idza ja'ana ila al-Madinati la yukhrijanna al-ardu min al-adam kun gane dalilin idan an koma garin Madina ai masu buwaya ɗan birni kenan wannan sharri irin na mutum ya ce su garin su ne an fi samun shi musamman a irin mutanen garin Jos mutum shi dan Jos ne shi a nan aka haife shi sai ka ji wai su akwai Muslim indigen shi babu ruwan shi da dukkan wani wanda shi ba dan Jos ba ne in dai ba a Jos aka haife ka ba akwai sharri ma da suke yi wai idan kai ba dan cikin gari ba ne ba a cikin tsakiyar gari aka haife ka ba to kai kawai ka ba dan Jos ba ne wannan sharri ne da yake yaduwa musamman a cikin ƙasar mu Najeriya a cikin Najeriya ma musamman mutanen mu na garin Jos domin ni abin da na sani kenan mutum ya dinga nuna wai su ne ɗan gari ko su ne masu waje to abin da ya faru kenan tsakanin su kansu waɗannan wato mutumin garin Madina da kuma wannan shi ba an fare kowa yana ganin cewa shi ne to shine shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yake cewa to idan sun koma garin Madina la yukhrijanna al-a'zu minha al-a'zal kuma abin da zai ba ku mamaki ana komawa garin Madina abin mamaki shi Abdullahi bin Ubay bin Salul lam yankuth illa ayyaman yasira thumma mata kwanaki kadan yayi sai mutu ya koma ga Allah yanzu manzon Allah kuma shi bai mutu ba a lokacin waye mai gari kenan waye aka fitar da shi kaga an fitar da munafiki kenan la yukhrijanna al-a'zu minha al-a'zal dan Allah ya nuna muku cewa shi ne mai izza shi sai Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun anan la in raja'na ila al-madina idan mun koma garin Madina akwai hadisi da ya tabbata a cikin musannaf na ibn na Abdurrazzaq mujalladi na 2538 lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗi wannan magana dan shi Abdullahi dan shi shi yana daga cikin ƴan gaba-gaba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana jin wannan magana sai yazo yace, wallahi ba za ka shiga cikin garin Madina ba har sai ka faɗa mun cewa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-a'z, manzon Allah shine wanda yafi kowa buwaya, sannan kai kuma antal azal, kai ne mafi tsakanci, in ba haka ba wallahi sai na kare kanka. Dan ya zabe takobi sai da baban nashi yace wallahi ni ne kasantacce, manzon Allah shine mai buwaya, kafin dan ya bashi ya shiga cikin garin Madina. Wannan ita ce soyayya da ake so ka nuna ka fi san Allah da manzon sa akan kowaye a duniya. Mun fahimta? Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari hadisi na 16, hadisin ya kara tabbata a cikin Sahih Muslim hadisi na 43, salatun man kunna fihi wujida bihin halawatul iman. Ɗayan abu guda uku wanda aka same shi da shi, to an samu ɗanɗano irin na imani, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, Allah da manzansa ka fi so yiwa a gare ka fiye da duk kowa in dai ba su bane. Allah da manzansa ka fi so akan kowa a duniya. Sannan hadisi ya kara tabbata cikin Sahih Bukhari hadisi na 16, hadisin ya kara tabbata cikin Sahih Muslim hadisi na 44, manzon Allah ce wallahi nafsi bi yadi, na rantsi da wanda rayuwa ta take hannunsa shi ne Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, ɗayan ku wallahi ba zai yi imani ba har sai na fi soyuwa a gare shi fiye da kansa, fiye da babansa, kai fiye da kowa a duniya, fiye da mutanen duniya gaba ɗaya. Idan ka fi son manzon Allah to kai ne mai imani. Amma idan kana son ɗanka, ko kana son matarka, ko kana son kuɗinka fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kai ba mumini ba ne. Ina fata muna fahimta. Dole mutum sai ya so manzon Allah fiye da kowa a duniya. To anan Abdullahi dan Abdullahi bin Ubay bin Salul ya nuna kauna da manzon Allah fiye da kowa, ko bai nuna ba? Ya nuna. Kuma abin da ake bukata kenan a wajen dan Adam shine Allah madaukin sarki yace la in rada'na ila al-Madina, to ita Madina da kuke ganin ta gari ne wanda yake Allah ya tara ni'ima a cikin garin. Shi Abdullahi bin Ubay bin Salul kuma shi yana ganin ai su ne manya a cikin gari, yaya manzon Allah zai zo yana bako kuma ya zo ya fi su daukaka? Kun ji bakin ciki kenan da hasada. Hasada kenan da bakin ciki. Wai dan me manzon Allah zai zo cikin gari kuma ya fi su daukaka? Shi fa Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana a cikin suratul Nur aya ta 11, innal ladina tawallaw kibrahu minhum lahu adhabun adhim. Lokacin da Allah yake bada kissa nana Aisha radiyallahu anha, wanda su Abdullah bin Ubay bin Salul suka dinga yada cewa ta yi zina, Allah ce wallazi tawalla kibrahu, hadisin ya tabbata cikin Sahih Bukhari 4749. Aisha ta ce wallazi tawalla kibrahu, wanda ya juya baya da girman kansa, lahu adhabun adhim, ya da azaba mai radadi, shine Abdullah bin Ubay bin Salul. Masifar da take kansa saboda munafurci da annabi manci da yake ta kokarin ya hada a tsakanin musulmi, wannan ya sanya azabar Allah ba za ta taba kyale shi ba. Shi yasa duk wanda ya dauki wannan hanya ta annabi manci, idan ya mutu azabar Allah za ta haduwa da shi a cikin kabari, babu rana ɗaya da za a ce azabar nan ta tafi. Ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi Ka'ab. Ka'ab yake faɗa yake cewa annamima, duk wanda yake annamimanci la yastarihu min azabil qabr, ba zai taba hutawa daga azabar kabari ba, an ta mai azaba kina ila yawmil qiyama saboda annamimanci hada waje. To shi aikin Abdullah bin Ubay bin Salul kenan. Ita wannan Madina da aka ce la in raja'na ila al Madina, wallahi duk mutum idan zai samu dama a ce yau ya mutu a cikin garin Madina, to ya taba. Garin Madina gari ne wanda yake mai albarka. Hadda manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin Sahih Bukhari 1880 yace la yadkhulu hatta'un wala dajjal, kwalara, idan ana yin kwalara duk a duniya to cikin garin Madina ba za a yi kwalara ba, dujjal kuma bai isa shiga cikin garin Madina ba. Riwaya ta kara tabbata cikin Sahih Bukhari 1881, ya tabbata cikin Sahih Muslim 2943, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita garin Madina laysa min baladin illa yaqahu hadajjal, babu wani gari face dujjal sai ya taka garin, illa makkata wal madina, sai dai makka da madina su ne kadai dujjal bai sai shiga ba. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dujjal zai shiga cikin kowane gari a duniya a cikin kwana 40, kwana ɗaya yana daidai da shekara guda ɗaya, wani kuma yana daidai da wata guda ɗaya, wani sati, wani kuma kwana ɗaya, kamar da kuka saba muke amfani da shi a yau. Amma bai isa ya shiga cikin garin Madina ba. Hatta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da dujjal zai bayyana, Madina kasar garin Madina za ta girgiza, idan ta girgiza salata ratifajin girgiza guda uku, idan ta yi wannan girgizan fa yukhriju minha kull kafirin wa munafiqin, duk wani munafiki da kafiri zai ke cikin garin Madina, to sai ya fita a cikin garin, zai fita ya san inda da rai mai, bai isa ya zauna a cikin garin Madina ba. Garin Madina gari ne wanda yake ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin garin ya wuce tunanin dan adam. To shine Allah subhanahu wata'ala yake labarta mana suna cewa la idza ja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'add minha al-adall, wai idan sun koma garin Madina wanda yake mabuwayi zai fitar da wanda yake kaskantacce. Sai Allah ce walillahi al-izza, Allah shine yake da buwaya. Kalimatul izza malamai suka ce, malamai suka ce kashi uku ne, akwai izzatu qadari, akwai izzatu qadarin, akwai izza ta wato iko da ita, wannan la takunu li ahadin illa Allah, ba ta kasancewa da kowa sai ga Allah, li annahu huwa al-qadiru al-aziz, Allah shine mabuwayi sannan kuma shine mai iko akan komai. Fa huwa ala ma yashau qadir, akan duk abin da Allah ya so to shine iko ne akai, kowa ya tabbatar da wannan buwaya ta Allah ta shi kadai, haka ne shi kadai yake da wannan. Sannan akwai izzatu qahrin, akwai iko isan ta tilastawa, wanda Allah shine yake tilasta mutum dole sai ya aikata abu kaza, dole sai ya yi abu kaza, wannan iko da isa na Allah ne, nan ma babu wanda isa da wannan in ba Allah shi kadai ba. Sannan akwai izzatu imtina'in, akwai iko da isa irin na hanawa, Allah ya hana dukkan wani abu mummuna ko mai nakasu ya shafe shi, Allah madaukin sarki mutuwa ba ta shafe shi ba, kaga wannan ai isa ce, kai kuma Allah ya sa mutuwa sai ta same ka, wannan kaskanci. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi, Allah shine yake da izza wa li rasulihi, haka nan manzansa. Amma izzar Allah da ta manzan Allah suna da bambanci, domin izzar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan iya samun naqasu, naqasin shine yanzu manzan Allah baya duniya, shi kuma Allah baya mutuwa, hayyul la yamut, wannan yake nuna maka isa ta Allah. Idan mutum ya isa sai ya ce maka sai ya yi shekara 200 kafin ya bar duniya, bai isa ba saboda bai sanya shi zai bar duniya ba, baka da isa a nan wajen, baka da wani iko, Allah shine mai iko. Amma malamai suke ce ita izzan kanta kashi biyu ne, akwai izzatul mahmuda, akwai al-izzatul madmuma, akwai isa wanda yake abin yabo ne, wanda yake shine abin mutum mutum ya nuna isa akan da'a ga Allah, ka dogara ga Allah, Allah kadai kai da shine kadai kake bautawa. To irin wannan ita ce izzar da ake bukata. Sabida Allah subhanahu wa ta'ala labarta mana cikin suratu Fatir aya ta 10, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, duk wanda yake son buwaya to izza da buwaya gabaɗaya ta Allah ce, ba wanda yake da ita ba Allah ba, mun gane. Sannan wanda yake kaunar a ce yau ya samu buwaya to ya koma zuwa ga Allah, Allah madaukin sarki yake cewa ayabtaguna indahum al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a, suratu nisa aya ta 39, Allah yace ayabtaguna indahum al-izza, shin wai suna neman wani buwaya ne, ayabtaguna indahum al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a, izza da isa ta Allah ce shi kadai, babu wanda yake da isa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. To al-izzatu al-madmuma, isa da nuna isa da iko wacce take abin wato abin zargi shine na farko, akwai al-izzatu bil-izn, jin kai da saban Allah, mutum ka ganshi saboda isa da saban Allah sai ya kiba kudin shi sai ya tafi America, shi ba zai yi zunuba ma sai a ina, sai America, wai ai in ka isa ka hau jirgi, wani ma a cikin jirgin saman zaka ganshi yana zina, wai nuna isa ce. To wannan ita ce al-izzatu bil-izn. Sannan na biyu akwai at-takabur wa ta'ali, mutum ya dinga girman kai yana jin kansa shi wani ne, wannan ma iya daga cikin abin da yake kaskantar da mutum, dan haka mutum ya koma zuwa ga Allah idan yana so ya rabata duniya da lahira. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi, Allah shine yake da izza da buwaya, ko kuma da kanku za ku tabbatar da wannan, domin hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari 6661, hadisin ya karanta tabbata 4848, hadisin ya tabbata cikin sahih Muslim 2848. Ya kamata ku mutum ya rike wannan hadisin, Bukhari 4848, Muslim kuma 2800 shi ma da 48, mun fahimta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari, yake cewa la tazalu jahannam, wutar jahannam ba za ta gushe ba, tana cewa hal min mazid, akwai kari, idan an tashi tashin alkiyama za a ta zubawa ana zubawa tana cewa hal min mazid akwai kari wutar jahannama ba za ta kushi ba hatta yad'a rabbul izzah qadamahu sai ubangiji mai guwaya ya dauki tuka jikin shi ya daura akan ta sai ta dinga cewa qaf qaf wa izzatika ya isa da guwaya ka domin mai guwaya ya daura kafarsa akan ta dole kamata ce ya isa in ba isa ba idan mutum zai dauki hannunsa ya sanya a wutar jahannama idan ba isa ba ko kai ne yanzu ka kunna wutan gas kuka ka daura hannunka da minti biyar ka isa babu wani sharibi ƙarya ce mutum sharibin ya zo ya samu wani zai ce maka shi sharibi ne wuta ba ta cinsa ku kunna wuta in ya isa in ba wai tashi da zai muku dan alaye ba ku zo ku kunna taku ku zo ku dauko shi ku gani zai ce dan Allah ku yi hakuri wallahi ƙarya nake Allah shine mabuwayi kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da buwaya ta Allah hadisi ya tabbata a cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal 3714 hadisin ya ƙara tabbata a cikin sahih muslim 1087 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari kamar da Abdullah bin Mas'ud yake bada labari idan Allah ya tashi alkiyama kowa zai shiga gidan aljanna idan aka gama shiga gidan aljanna manzon Allah ya ce na san wanda shine ƙarshen da zai shiga gidan aljanna Allahu akbar Allah taba mu daga cikin sa manzon Allah ya ce ya san mutumin da shine karshe wajen shiga gidan aljanna bari ku ji kalmar izza mutumin idan ya zo ya fito daga wutar jahannama sai ya hangi wata bishiya kyakkyawa sai ce ya rabbi adini ni min hadhihi shajara ya Allah ka kusantar da ni kusa da bishiyar nan mana li astawilla bi dhilliha dan in samu inuwa saboda na sha wahala a wutar jahannama sai Allah madaukin sarki ya ce to kamar alƙawari idan na kusantar da kai kusa da ita ba za ka tambaye ni wata ni'ima ba sai ce ya Allah na yi alƙawari yana zuwa idan ya ji wani irin sanyi irin na ita wannan bishiya sai ce ya Allah ga wata can ma na hanga ya Allah a kusantar da ni sai Allah ce ka yi alƙawari sai ce ya Allah na ga abin da ba zan ji haƙuri ba idan an kai shi bishiyar nan kuma kar ka ɗauka bishiya aljanna irin ta duniya ce ba jikinta gaba ɗaya an yi shi daga lu'u-lu'u ne da murjan idan ya kusanci wannan bishiya sai ya ga ta tafi wancan kyau sai ce ya Allah abin na anan can yana cikin jin daɗi sai ya hangi ƙofar gidan aljanna sai ce ya Allah kusantar da ni kusa da ƙofar mana sai Allah ce kai alƙawari sai ce ya Allah abin nan dan ji kusa yana zuwa kusa da ƙofar gidan aljanna sai ce ya Allah a bani dan iko dan shiga mana sai Allah madaukakin sarki ya ce to na baka dama ka shiga gidan aljanna walakal janna tana da gidan aljanna mithlu dunya kamar gidan duniya bi asharati amsaliha duniyan nan linci goma za a baka shi ba karshe ya zo amma gama raba gidan aljanna duniyan nan gaba daya amma yanzu idan wani yana da gida 150 ko 200 ana cewa yana da babban gida haka ne balantana a ce yau ni ban taba ganin mutum da za a ce yana da gida ko a ce waje na shi ne gaba daya kai girman Abuja ba ban taba ji ba to duniyan nan gaba daya wanda fa duniyan nan da kuke ganin ta is only 30% muke rayuwa 70% kamar da geographer suke fada gaba daya ruwa ne zaka yi duniya to duniyar gaba daya ta hadda ruwan za a baka linki har su goma wanda ma ya zo a karshe kenan sai ya ce atahza'u bi wa anta rabbul alamin sai fada wa Allah ba sai ce ya Allah izgili kake mun kuma kai ne ubangijin talikai idan ya fada wa Allah nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullah bin Mas'ud yake bada labari sai yake sai fashe da dariya sai yace ku tambaye ni me yasa nayi dariya sai suka ce me yasa kai dariya sai yace min dhahiki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya faɗa ta sa manzon Allah ma yayi dariya shi ma manzon Allah lokacin da yake bada labari sai ya fashe da dariya shi ma sai manzon Allah ya tambayi sahabbai ba za ku tambaye ni me yasa nayi dariya ba sai suka ce me yasa kai dariya sai manzon Allah ce min dhahiki rabbil alamin saboda ubangiji ta'ala shi da kansa sai ya dariya akan wai abin da yake da iko akan sa ne wai ake tunanin wai ba zai giya ba to manzon Allah yayi dariya Abdullah bin Mas'ud yayi dariya ubangiji ta'ala yayi dariya to mu ma mu yi dariya wanda yake nuna ka gano izza ta Allah wai saboda isa ta Allah zai baka wanda ma fa ya zo a karshe kenan za a bashi kwatankwacin gidan duniya so goma ai izza ta isa nan shine Allah ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina haka nan mu'minai ma suna da izza walakin al munafiqina la ya'lamun sai dai munafiqai ba su sani ba amma inda sun sani ai da babu wanda zai zo dinga tunanin Allah subhanahu wa ta'ala bai da izza ina fata muna fahimta wannan yake nuna dan adam duk inda yake ya iyaka kokarin shi ya dinga kusantar Allah subhanahu wataala da ayyukan alheri. Allah madaukin saki ya gafarta mana. Sai Allah ya ce
ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul ghafirun.
Ubangiji ta'ala nan kuma ya juyo akalan zancen domin ku gano inda Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi khazainu samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun, da kuma walakinnal munafiqina la ya'lamun. Nan kuma sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu, ay ya ayyuhalladhina saddaqu Allaha wa rasulahu, ya ku wadanda kuka gaskanta Allah da manzansa. La tulhikum amwalukum, kada dukiyoyinku su shiga saddaku. Wala auladukum, ko ƴaƴanku an zikrillahi, daga ambaton Allah. Allah ya ce wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata haka, fa ulaika humul khasirun, wadannan suna daga cikin masu hasara. Allah ya kare mu. Asara ita ce kamar yadda su wadancan munafikai su suna tunanin cewa idan sun ce da dukiyar su a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin sun yi asara. Allah kuma ya ce walillahi khazainus samawati wal ardh, mun fahimta Allah shine yake da taskokin sammai da kasai. Nan kuma Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi, dan Allah anan wajen walillahi al'izzatu, Allah shine yake da izza, wa li rasulihi. Me yasa aka ce wa li rasulihi hadda lamun, walakin al munafiqina la ya'lamun? Me yasa aka kara lamun da lamun maskan alqur'ani? Ku duba da kyau wannan lamun din, litaucidi, dan karfafa magana ku gano cewa Allah da manzonsa suna da buwaya, su ma kansu mu'minan suna da buwaya. To shi yasa anan Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tulhikum amwalukum, kada dukiyoyinku su shigaltar da ku. Wala auladukum, ko ƴaƴanku an zikrillahi, akan ambaton Allah. Domin dukiya takan shigaltar da mutum daga ambaton Allah, dukiya takan sanya dan adam ya manta da Allah. Amma malaman tafsiri suka ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Menene zikrillahi anan? Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce zikrillahi anan shine as-salawatul khams, salloli guda biyar. Domin idan mutum ya dimanci salloli guda biyar din nan, to ya kama zikirillahi wanda yake mafi girma. Shi yasa Ibn Asakir a cikin tarikh Dimashq mujalladi na hudu shafi na 167 yake cewa al-muwazabatu ala salawatil khams afdalul jihad, mabibicin jihadi a duniya shi ne mutum ya dimanci salloli guda biyar din nan. Babu wani ambaton Allah da yafi wannan. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, zikrillahi anan shine jami'ul fara'id, dukkan wani abu da Allah ya farlanta kada ya zama dukiyarka da ƴaƴanka za su shigaltar da kai akan wato zikrillahi. Mun fahimta? Waɗansu malaman tafsiri suka ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, zikrillahi anan da ba a so dukiyarka ko ƴaƴanka su shigaltar da kai. Malamai suka ce idamatul zikr, mutum ya dimanci ambaton Allah, ambaton Allah shi ake nufi da zikrillahi. Ina fata muna fahimta. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah, shine alhajj, yin aikin hajji. Mun fahimta? Yin aikin hajji, kada kuɗinka da ƴaƴanka su sanya mutum ya dinga shagaltuwa ba zai iya zuwa aikin hajji ba. Yanzu akwai mutumin da yana tara kuɗi yana tunanin cewa idan ya kashe kuɗin ƴaƴansu idan ya mutu za su koma marayu. Ai akwai masu wannan tunanin. Ba zai kashe kuɗin ba, zai je aikin hajji zai ce a'a in na ji kuɗin zai ragu. Zai gina masallaci zai ce a'a gwara in bar ma yaran nan idan sun girma su da kansu za su yi, kuma wallahi in sun girma ba za su maka ba. Ba kowa ne Allah mai dace da ƴaƴan shi in ya mutu zo su mai ba. ƴaƴa nawa ne yanzu a nan Najeriya mahaifan sun mutu, amma ayi da su su ma mahaifinsu wani sadaka tijariya su ce ba za su yi ba. So nawa ana bin iyayen bashi a ce su biya bashi su ce ba za su biya ba, ai ya kamata shi da yake da rai ya biya, da biya musu su ba za su biya ba. Haka ne? To yaya mutum zai zamo dukiyarsa da ƴaƴansa su shagaltar da su an zikirillahi akan ambaton Allah? Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillahi. Zikirillahi ya tabbata ana kiran shi sallah. Sallah kanta za a ce mata zikirillahi. Domin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ayatani min ayatillah. Wannan watan da kuke gani da rana aya ce daga cikin ayoyin Allah. Layan fakifani li mauti ahadin, ba sa yin kisfi wa irin iblis din nan haskensu ya tafi wai dan saboda wani ya mutu. Manzon Allah ya ce fa idza ra'aytum zalik, idan kun ga wannan fafza'u ila salati, ku yi hanzari ku tafi zuwa ga sallah. Fafza'u, manzo sallallahu alaihi wasallam ku yi hanzari ku firgita, wa tasaddaqu, ku dinga yin sadaka, wa sumu, sannan ku dinga yin azumi, wa zkurullah, sannan ku dinga ambatan Allah. Ina fata muna fahimta. Zikrullahi da ake nufi a nan ya kunshi hatta azumi na nafilfili Monday da Alhamis. Rana ɗaya idan mutum ya yi azumi, Allah sai ya nisanta fuskar shi daga wutar jahannama shekara 70. Hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim 1153, ma min yawmin yasumul muslim illa ba'ada Allah bi wajhihi 'anil nar 70 sarifa. Babu rana ɗaya da mutum zai yi azumi ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da fuskanka da wutar jahannama shekara 70. To kada ya zamo ƴaƴanka kana tunanin ka tara musu kuɗi ba za ka iya samu ka dinga yin bauta ga Allah ba. Mutum nawa ne a kan ƴaƴansa kullum za ka gan shi a saman roka yana tafiya Lagos ko yana zuwa Port Harcourt ya iya samu ya dinga yin sallah ma ba zai yi ba, saboda yana tunanin ya samu kuɗi saboda ya dinga ce da ƴaƴansa. Ana samu ko ba samu? Kaga wannan dukiya ta shigartar da shi, ƴaƴa sun shigartar da shi, tunaninsa ya tara kuɗi. Allah subhanahu wa ta'ala kuma cikin suratul anfal ya ce wa'lamu annama amwalukum auladukum fitna, ku sani dukiyarku. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum, dukiyarku da ƴaƴanku Allah ke fitina ce. Kowa ya san fitina ce. Yanzu akan san dukiya shine ya jefa wannan kasar a halin da muke shiga yau, haka ne? Hadithi ya tabbata cikin sahih Bukhari 6421, ya tabbata cikin sahih Muslim 1047. Manzon Allah ya ce yakbaru ibnu adam wa yakbaru ma'ahu ithnan, dan adam yakan girma ya zama babba iya da shekara 50 60 70, amma abu guda biyu yana girma tare da shi. Hubbul mal, son kuɗi, dan adam yakan girma amma yana girma da son kuɗi. Wa qulul umr, da sanya yin tsawon rayuwa. Ana samu ko ba samu? Dan adam yana girma ne yana ƙara son kuɗi. Yanzu fitinar da muka shiga ciki a cikin Najeriya harka ce ta kuɗi, ita ce ta sanya 'yan bandit din nan suke ta kashe mutane ba ji ba gani. A ce tren guda a sanya bomb, a yi ƙoƙarin yadda za a buɗe wuta a cikin tren don a hallaka mutane. Wace masifa ce take wannan? Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari 67, manzo sallallahu alaihi wasallam a hajjin bangwana yace inna yake cewa la tarji'u ba'di kufara. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada ku koma kafirai a bayana. Amma a cikin wannan ruwaya da na faɗa wanda tana cikin sahih Bukhari 67, manzo sallallahu alaihi wasallam yace cewa inna a'radakum wa amwalakum, ko inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutuncinku da kudinku da jininku haramun ne ta hurmati yawmikum hadha, kamar alfarmaku na ranaku irin ta yau, ranar da ake aikin hajji. Amma yau an wayi gari saboda fitina ta kudi, mutane za su zo su samu mutane su kashe ba abin da ya dame su. Kuma sori to sai gwamnatin tarayya tana kallo ba abin da ya dame ta. Inda ya dame su tsakani da Allah za a dinga sa ido akan abin da yake faruwa. Ranar ina kallo a cikin Facebook wani sanata yake ba da labari cewa babu irin abin da ba su yi ba, sun zauna da dukkan wani service chief a kan mai kuce bukata, duk wata irin camara da za a nemo an faɗi kuɗin an ba su. Amma shiru kake ji, kamar mushriki ya ci shiruwa ya shalwa babu labari su je su so kayayyakin sun ki sowa kowa daga an ce yau ya zan babban jami'in tsaro tunanin sa koyi tara kudi ana ta kashe talakawa wallahi abin su ya baka bakin ciki ka kama hanya irin hanyar ba tsari ko ka kama hanyar wato magama ta hanyar katsina zuwa Niger kaga tashin hankali karfe 6 tana yi zaka ga mata suna fitowa da yara wani a baya wani a hannu suna fita daga inda suke kwana saboda in za su kwana a wajen za a zo a kwashe su sai na gwamnati take ni dai na tabbatar ba ni kadai naji ba gwamna Nasiru Irfa'i ya fito da bakinsa ya ce to sun gaza haka ne ya ce sun gaza tushewa gabanin sun gaza to kaga kenan sai mu tabbatar da cewa shi ma Buhari ya gaza tunda ba wanda yi ko yayi babu abin da yi ya kamata idan abu ya faru duk wani mataki da za a dauka a fito a gaya wa ƴan ƙasa ku yi hakuri mun dau mataki kaza kuma ga abin da aka yi tunda ake kashe mutane a arewacin Najeriya ba wani mataki da ake dauka amma ana kashe daya a kudancin Najeriya zaka ga inda hankali ya tashi har tafiya yake yi in an kashe wani bai rabe daya sai ya tafi wajen ai yarbawa ƴan uwanmu ne musulmi ya kamata su tausaya mana mu mu tausaya musu amma ya za a yi a ware wata kabila ita kadai ya za a ware Hausa Fulani a ce su banda su su ake kashewa ana musu kashen kisan wulakanci saboda kudi amma ki daukan mataki sai mu ta addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen wannan masiba su kansu gwamnati musu kuma su addu'a idan sun gaza Allah madaukin sarki ya sanya rayukan mutane Allah ya ta kare su har su gama gwamnatin Allah ya kawo mana wanda zai kare wato rayukan al'umma a cikin wannan kasa amma halin da ake ciki masifa ta kai akan kudi babu irin sharrin da mutane ba sa aikatawa hatta a cikin al'umma a yau yanzu a cikin masallacin ana iftar ana bada abinci baraka ga san kai wallahi a wajen raba abincin in ba kai wasa ba idan aka dauko aka ce an ba wani guda biyu dauka ka ba wani in ba wasa ba guduwa zai rishi sai tafi da guda biyu shi kadai ya ci hatta a wajen walima idan aka je kusa akwai ƴan high table daban akwai ayyuhan nasu suna gebe to dama manzon Allah ya ce sharru ta'ami ta'amul walima hadisi yana cikin al-bukhari 2577 mafi sharrin abinci shine abincin walima yud'a laha al-aghniya sai a kira masu kudi wa yutraf al-fuqara sai a bar talakawa wanda suke high table a tara musu cibita la kasira yani su five alive da kaji su kuma talakawa a dinga dauko fiye wata da zogo ana chafe chafe ana jefa mu wancan shi kuma talaka hada hannun biyu yake haka saboda ba kudi akwai masifa shi sa Allah subhanahu wataala cikin suratul ankabut da cikin suratul abinnan suratul ali imran aya ta 11 Allah madaukin sarki yace zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantara an adan dan adam zuyina lin nasi hubbu shahawat an sha'awa min an-nisa'i wal banin da aya akwai akan san aya wallahi yanzu in baka yi wasa ba in kama dan wani a yau sai ya kullika a wajen kashin haka ne saboda bala'in san aya surat al-kahfi aya ta 46 Allah yace al-mal wal banuna zinatul hayati dunya dukiya da aya sune a dan duniya dan adam yana san a dan duniya to Allah yace la turikum amwalukum wala auladukum an zikrillah zikrillah ya zo guri 14 cikin alqur'ani mai girma guina guri 14 to akwai a cikin suratul an'am aya ta 91 haka nan akwai a cikin suratul hud haka nan akwai a cikin suratul al-ahzab akwai a cikin suratul ankabut haka nan akwai a cikin suratul hajj akwai a cikin suratul nur har guri uku ma haka nan akwai a cikin suratul zumar shi ma guri uku kamar yadda na faɗa sannan akwai a cikin suratul mujadala sannan akwai a cikin wannan sura da muke ciki to amma da yake alaran ma ne da koma da daga ƙasa za ka dauko
ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya
aya ta 19 kenan fas au
ila zikrillahi wa dawri bayt
suratul mujadala aya ta 16 alam ya'ni lil ladina amanu
alam ya'ni lil ladina amanu an tashaa'u
tabbas suratul zumar tunda guda uku ne a wajen aya ta 21 22 da kuma aya ta 35
Allahu
sharaha Allahu shine farko
afaman
sharaha Allahu da biki billahi yazo nan wajen to ba mun cikin suratul an'am aya ta 91 sama za mu koma ne inna ma yuridu shaytan
inna ma yuridu shaytan an yu'a bainakum al'adawa wal baghdha fil qalbi wal maiti wa yasuddukum an
kunji wa yasuddukum an dhikrillah wannan yake nuna dan adam yayi kokari ka tara ayyukan da zai kusantar da kai zuwa ga Allah duk matsayin mutum a wajen ka idan baka yi aiki bai yi aikin kwarai ba baka isa ka kemike shi ka shiga da shi gidan aljanna ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 2699 ya kara tabbata 2700 ya tabbata cikin sunan abi dawud 1455 sunan tirmidhi 1425 ya tabbata hadisin a cikin sunan na ad-darimi 356 ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal hadisi na 7942 ya tabbata hadisi na 7259 hadisin ya kara tabbata 10461 10761 ya tabbata hadisi na 11287 ya tabbata hadisi na 11463 11867 11892 manzon Allah ce man fadda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa yayi jinkiri baka yi aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ba lam yusri bihi nasabuhu dangantaka shi bata ifata kusantar da shi tayi sauri da kawo shi inda Allah zai mai gafara ba kusa da gafara ma ba za a maka ba tunda aikin ka bai kusantar da kai ba shi sai Allah ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah la tulhikum amwalukum ko la tulhikum amwalukum domin idan da aka samu mimu sakina ba'da ha hamza shi imamu shafi'i yake labarta mana ɗaya daga cikin makaranta alqur'ani mai girma imamu nafi wanda iya da ɗalibai guda biyu da qalun da warshu sai ce la tulhikum amwalukum mun fahimta shi kuma imamu hamza wanda iya da ɗalibai guda biyu da khalaf da khallat shi kuma sai ce la tulhikum amwalukum sai dan tsaya tak sai wuce sisa imamu shafi'i yake cewa wa yaskutu fi shay'in wa shay'in wa ba'dhum lada lam lil ta'rif an hamzah tala wa shay'in wa shay'an lam yazid wa linafi' lada yunus al'ana bin naql nuqila wa qul adan al-ula bi iskan lamih wa tanwinuhu bil kasr kafih dhallala wa adgham baqihim wa bin naql wasluhum wa badquhum wal badq bil asl fudila liqalun wal basri wa tuhmaz wa hu liqalun halan naql bad'an wa mawsila wa bad wa tabda bil hamz wa tabda bil hamz naqlan wa mawsila Imam Shafi'i yake cewa wanda yake karanta irin wannan da irin su shay a cikin Al-Qur'ani mai girma to Hamza sai gaji ya ce inna Allah bi kulli shay in alim sai dan ya takke wuce mun fahimta dan mutun ya kamata ya sani domin kada ka je ka ji wani makaranci yana karantawa ka ce to masu sabon karatu ko masu sabon addini to ba sabon addini bane Allah ya gafarta mana Allah ya ce la tulhikum amwalukum kada dukiyarku ta shigar da ku da ayyanku an zikrillah shi sa babu abin da mutum zai yi a rayuwarsa da ya wuce dinga yin ambaton Allah hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi 3375 wani balaraban kauye ya zo ta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna shara'i al-islam qad kasrat alayya abubuwan addinin musulunci sun mun yawa ya zan yi sai manzo Allah ta zama yake cewa to ga sauki la yazalu lisanuka rataban an zikrillah kada harshen ka ya gushe face kullun yana cikin ambaton Allah kullun bakin ka ya kasance Allah haba ba ku ji hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tashi alkiyama filin alkiyama babu inuwa guda wanda mutane za su tsaya saboda rana za ta zo kusa da kwakwalen mutane amma waɗanda za su kasance a ƙarƙashin inuwar al'arshi daga cikin su wa rajulun zakarallaha khaliyan ففاضت عينا حديث نسخ البخاري حديث دري شدا دستين حديث يا تبتا اكن سي مسلم 231 da mutumin da yake tuna Allah ko ya tuna Allah shi kadai a cikin daki a dokar daji sai idanun sai kwararar da hawaye to wannan ana son dan adam ya kasance a kullun a cikin tuna Allah kake ka dinga tuna Allah shine ya maka ni'ima shi yasa in ka duba cikin littafin al-mawahib ar-rabbaniya inji al-allama al-sa'di shafi na 131 yake cewa afdalu anwa'i shikri zikrullah mabbi bi cin godiya da dan adam zai wa Allah shine ambaton Allah babu abin da zaka yi face mutum ya dinga yawaita ambaton Allah idan ka duba littafin al-fawaid mujalladi ne shafi na 149 ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa ubulu qalbaka fi thalathati mawadi mutum ya dinga neman zuciyar shi a dayan abubuwa guda uku mun fahimta inda sama'i al-qur'an kullun kai kasance kullun ka dinga sauraron al-qur'ani mai girma nabiyu fi mujalasati dhikr wajen da ake zama ake ambaton Allah kamar yadda muke zauna a nan sannan na uku wafi awqatil halwa lokutan da mutum yake kebancewa shi kadai ya dinga tuna Allah to abu guda uku da ake so dan adam zuciyar shi ta dinga tunawa kenan yake cewa fa illam tajid qalbaka fi hadhihi almawadi idan mutum bai samu zuciyar shi a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba falyas'alillaha an yamunna alayhi biqalbi ya roki Allah ya bashi zuciya domin la qalba lahu bayna zuciya zuciyarka ba ta tunanin wajen ambaton Allah ba ta sauraron alkur'ani mai girma to ka nemi inda zaka samu zuciyarka saboda waɗansu kuɗi ya shigar da su halin da muke ciki yanzu a Najeriya akwai mutumin da matar shi za a hada baki da ita a kashe shi haka ne la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah akwai mutumin da zaka samu a nan Najeriya an sha hada baki da ɗansa domin a zo a kace shi domin a kawo kuɗin fansa masifa ta kuɗi kenan saboda masifa irin ta sharri na kuɗi hatta kai a yanzu in baka yi wasa ba aiki idan kana nema a Najeriya ba za a baka ba sai kana da kuɗi sai ka biya kuɗi haka ne kwangila idan za ka yi wai sai ka ajiye wani kuɗi na daban duk wannan rashawa ce da ruba da ake ci yanzu halin da muke ciki yawanci a Najeriya aure ma idan ka zo nema idan baka da kuɗi kyakkyawar mata wallahi sai ka hakura sai dai a samu wata irin wadda tana can gala da kafa a ce to ga irin taku can wani bawan Allah ne yana cikin tafiya bawan Allah so sai wata mata kyakkyawa hankalin sai ya tashi ka san wani duk da an ce ayi kallo daya inda ya ga irin wannan sai ya kara kallo ce da astaghfirullah badan wannan bawan Allah da ya ganta sai ce oh wa zayyanaha lin nadirin ai Allah yayi magana akan sabai Allah yace mun sa ta tayi ado ita sama saboda masu kallo yace to mu dai sai dai kallo ita kuma da taji ya fada tunda ita ma mahaddaci alqur'ani ce sai ta ce wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim ai Allah yace sama mun katange ta daga dukkan wani shaytan jebabbe to kaga kai an katange ka kaga ai ka samu matsala da ta faɗi wannan wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim shi kuma sai ya shiru sai ya kalle ta sai ce bal hiya fitnatun walakin aktharuhum la ya'lam wallahi fitna ce sai dai mutane da yawa ba su sani ba rashin kudi ai masifa ita kuma sai ta kalle shi sai ta shiru sai ta ce wadda ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kudin tsoron fitna idan ta zo ba ta shafan wadanda suke zalunci su kadai kudi shi ya danyo ma matsala abinda take bibi kenan sai kalle ta ce nuridu an na'kula minha wa taqma inna qulubuna ay huwa muna so mu danci mu dan zuciyar mu ta dan samu nutsuwa ita kuma da taji ya fada haka sai ta ce lan tanazul birra hatta tunfiqu mimma sai ya ciyar shi ko bai da abin da zai ciyar da kudi sai da yaji ta fada haka sai ce ai Allah ce wa in kana zu usratin fa nadiratu ila maisara Allah ya ce wanda ya kasance yana cikin tsananin wahala fa nadiratun a dan jinkirta mai zuwa dan wani lokacin da zai samu sauki wa ma'ana abin da yake nufi shi ma tunda talaka ne a dan jinkirta ma har ya samu kudi mana a ita kuma da taji ya faɗa ka sai ce hatta yughniyahum Allah min fadlihi har sai Allah ya wadata su da kudi daga cikin falalarsa kaga babu shi da yake nan sai shi tunda kowa yana ci da alqur'ani sai shi ma ya ƙara faɗa ai Allah ce wallazina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasuli wadanda basu samu abin da zasu dinga ciyarwa ba Allah yace to su dinga yin nasiha mana zama yi wa'azi duk wa'azin da zaka yi yanzu baka da kudi wallahi wannan ba zai baka ita kuma tana jin haka sai ta ce ulaika anha mubadun wadannan daga ita sun yi nisa da yaji haushi tunda ta faɗa mai haka sai ta mahaukaci yace ala la'natullahi ala nisa'il ardi ajma'in Allah ya kina mu duk matan duniya yana faɗan haka ita kuma sai ta ce li zakari mithlu hazbil unfayayn namiji yana da rabo biyu inwar kaga shi namiji biyu ne ita kuma mace guda daya wa aka cuta kenan dama idan an zo da ban gado ai namiji kasho biyu yake dauka mace kuma kaso na to sai tace li zakari mithlu hazbil unfayayn namiji yana da rabo biyu wato ka gano cewa akwai abin da koda kana so kai a wannan zamanin ta duniya ta rike dai saboda masifar kudi wallahi ba za a maka ba hadisi ya tabbata a cikin sunan Jarimi 2772 haka ya tabbata cikin sunan Tirmidhi 2337 manzon Allah ce ma bi ibani da'ian ursila fi ghanam bi afsada laha min hirsi almar'i ala almali wa sharafi lidini wallahi inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma bi ibani da'ian ba za a taba samun kuraye guda biyu masu jin yunwa kuraye guda biyu masu jin yunwa ba su kai barna ba waɗannan kurayen guda biyu suna jin yunwa a dauke su a kai su cikin garke garke na awaki ai kowa ya san za su yi barna ko manzon Allah ya ce to wallahi ba su kai barnar da dan adam zai yi idan aka sanya shi akan kuɗi ba ai kowa zai bada shaida akan haka yanzu irin kuɗin da ake kwashewa na Najeriya tsakani da Allah irin barnar da ake yi ai ko bera ba zai yi barnar da ake ba haka ne saboda kwashe kuɗaɗen da ake yi saboda me saboda bala'in san dukiya dan adam ya riga ya damu da maganar san dukiya ku saurara ku ci dan adam saboda bala'in san dukiya wallahi har yake ni ƙarya akan kuɗi abun mamaki ya faru wani mutum ne aka zo aka same shi yana tona rami a cikin makabarta an ɗauka mutum ne za a sanya abun mamaki kawai sai aka ga ya je ya ɗauko kare yana tona ramin zai sanya kare a ciki kawai mutane suna ganin shi sai suka kai karin shi wajen alkali alkali ga mutum ya je ya ɗauki kare ya binne shi a cikin makabarta ta mutane kare sai alkali ya ce a zo da shi ana zuwa da shi sai alkali ya ce kai me yasa ka ɗauki kare ka kai shi makabartar mutane ka binne shi sai ya ce ya samahatul qadi ranka ya daɗe alkali wallahi wannan karen ne da ya zo mutuwa ya bani wasici ya ce idan ya mutu in ɗauke shi in kai shi makabartar mutane in binne shi sai ce lallai baka da hankali lallai za mu koya maka hankali alkali ya ce aje a kira wannan arjinuhu aje a kulle shi sai ce ranka da alkali ina da magana akwai wata wasicin da ya bani sai ce faɗa wasici na biyu ya ce min akwai dirhami 10,000 a inda yake kwana in je in ɗauko in ba alkali sai alkali ya yi shiru sai ce inni ara hazal kal ina ganin wannan karen min nasli ashabul kahf iya daga cikin tsakan jinin ashabul kahf ai ba ku manta ba ashabul kahf Allah ya ce wa kalbuhum basitun bi ra'ihi bil wasi kamar da Allah ya ce wa saminuhum kalbuhum karen su shine na takwas ko to ka duba masifa ta san kuɗi nan take alƙali ya canza fatawa sai ce wannan karen lallai iya daga cikin tsatsan jiki wato waɗancan wato mutanen ashabul kahfi lokaci ɗaya kuɗi ya rike ɗashi Allah ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah Allah ya ce wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wannan yana cikin mutanen da suke asara abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sanya a mizani abinda na tafsiri ubangiji ta'ala ya gafarta mu hada sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh